نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الصلاة المفروضة خمسة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولكل واحدة منها وقتان.
فصل. ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. Wanda zai yi mana bayani dangane da salloli waɗanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya farbanta su a kan bayinsa waɗanda suke musulmai. Malam ya ce as-salatu al-mafruḍatu khamsatun, salloli waɗanda suke ababen farbantawa a kan bayin Allah guda biyar ne. Wato waɗannan su ne salloli wanda idan bawan Allah musulmi baligi mai hankali ya yi sakaci a kansu, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai iya yi mai hukuba ta dalilin wannan barinsu da ya yi. Az-zuhru, akwai sallan az-zuhur wanda ita ana yin ta raka'a huɗu ga wanda yake mazaunin gida ne, ko raka'a biyu ga wanda yake cikin halin bulaguro. Wal-asru, da kuma sallan la'asr, ita ma ana yin ta raka'a huɗu ce ga wanda yake mazaunin gida, ko raka'a biyu ga wanda yake cikin halin bulaguro. Wal maghribu, da kuma sallar magruba, sallar magruba ita kuma da ɗan bulaguro da mazaunin gida don hukuncin su ɗaya a kanta, kowa daga cikin su zai sallace ta ne raka'a uku kamar yadda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu, wato yana sallatar magruba a cikin halin zama a gida da halin bulaguro raka'a uku. Wal-isha'u, da kuma sallar isha'i, sallar isha'i ita ma wanda yake mazaunin gida zai yi ta raka'a huɗu ce wanda yake cikin halin bulaguro. Addini na musulunci ya mai rangume zai yi sallar ta isha'i raka'a biyu. Was-subhu, da kuma sallar as-subahi wanda ita ma raka'a biyu ake yin ta a halin bulaguro ko a lokacin da mutum yake zaune a gida. To waɗannan su ne salloli guda biyar wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya farbanta su a kan bayinsa, wanda dukkan wanda ya zo da su a kan yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da su, to yana da kwai alƙawali a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kan zai shigar da shi aljanna, kamar yadda yake cikin wato sunan na Abi Dawud, kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abu Qatada, Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi. ولكل واحدة منها وقتان, وقتان لوكتا غدابين سكي تبتا لكل واحدة ذا قوة دا منها دك جكي وأن صلولي نفر الله غدابيا. أتو أن يافد حكا سبو دا ينونا مكا جيوا قوة صلى إنن سكي صلولنا غدابيا تنا دا قوة لوكتا غدابي واندا أكو واندا أكي صوباوا يباير دا إتا أجكي akwai wanda ba a so bawa ya jinkirta ta kai wannan lokacin sai dai in larura ce ta bayar da shi zuwa ga hakan. Na'am.
Ikhtiyariyun wa daruriyun wa daruriyun fal ikhtiyariyun lidh-dhuhr min zawali shamsi li akhir al-qamati wa hawa awwal waqti al-'asr wa akhiruhu ila sirari shamsi.
Yace ikhtiyariyun, wato akwai lokaci wanda yake mukhtari, lokaci mukhtari wanda addini na musulunci yake so ka bayar da wannan sallah a cikin shi shine ikhtiyariyun, wato lokaci mukhtari wa daruriyun. Akwai kuma lokaci wanda yake na laruri, lokacin da ba a so bawa ya jinkirta sallah ta farilla har wannan lokacin sai dai in larura ce ta buƙatar da shi zuwa ga jinkirta ta zuwa ga wannan lokacin. Fal ikhtiyariyu lidh-dhuhr min zawali shamsi li akhir al-qamati, wato zaɓaɓɓen lokaci na sallar az-zuhur, lokacin da shari'a ta musulunci ta zaɓa wa sallar az-zuhur shine min zawali shamsi, tun daga karkatawar rana, lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama ya zamanto ta yi ɓangaren yamma wajen mahaɗarta, to tun daga wannan lokacin sallar az-zuhur ya shiga li akhir al-qamati, ma'ana ila akhir al-qama, hal ya zuwa ƙarshen ƙama, kama shine inuwar kowane abu ta zamanto kwatankacinsa, kamar yadda a karatunmu na bulughul maram na jiya hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yana cikin Sahihu Muslim, wanda da shi malam ya bude kitabu salati babul muwaqqit, wannan hadisin yana nuni akan cewa wato lokacin da inuwar kowane abu ta zamanto daidai da shi a tsawo nan shine karshen lokacin sallar asuba. Yace wa hawa awwal waqti al-asr, to wannan akhiru al-qama shine farkon lokaci na sallar al-asr, wa akhiruhu ila isfirar ash-shams, to karshen lokaci muhtari na sallar al-asr shine lokacin da rana ta fara yin masara-masara, ta fara faifayewa, ta fara yin yalo-yalo, yanzu a wannan lokacin karshen lokaci muhtari na al-asr ya zo karshe, shine karshen lokaci muhtari na al-asr, ma'ana ila an yasira zillu kulli shay'in ilayhi, har ya zuwa lokacin da inuwar kowane abu za ta zamanto linki biyinsa, inda mutum zai tsaya zai ga cewa da shi da inuwarsa, inuwarsa ta linka shi biyu, to wannan shine karshen lokaci muhtari na sallar al-asr. Na'am.
وللمغرب بقرود قرص الشمس وهوى مضيق غير ممتد يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها.
وللمغرب ولوكتي وانده يكي مختاري نصلى المغربة وانده يكي سوء باية المغربة اتكنسا فإن أشغاني بقرود قرص الشمس دذارا قسقرانا يا فادة دفادة ورقسقرانا wannan rana wanda muke gani idan ta fada to lokacin magruba ya shiga, ja wanda zai yi kingi bayan rana ta fada wannan ba za a yi lissafi da shi ba, la yu'tabaru bihi, ba za a yi lissafi da shi ba. Wa huwa mudayyiqun, to shi lokaci na magruba lokaci ne wanda yake abun kuntatawa, lokaci ne wanda yake da kai kunci, kunci da gaske kwarai ma, ghayru mumtaddin, wato ba lokaci bane wanda yake mai kuwa da yawa, ba ta da lokaci wanda yake mai tsawo, shi yasa ake so a bayar da ita da zarar rana ta fada, kamar yadda zamu karanta a yau cikin hadisin Rafi ibn Khadij, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, wato lokaci na magruba da zarar rana ta fada ake so a bayar da ita saboda lokacin ta baya da tsawo. يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها, يقدر انا قدر لوكتي ان صلى المغرب بفعلها دين صلى المغرب دين بعد تحصيل شروطها باين تبتر ده شروط دان تا باكي دا اندا اتي رانا تا فادا وقتي باي دا الوالله kuma yana buƙatar zai shiga banɗaki ya tsugunna, ya shiga banɗaki ya tsugunna, ya biya buƙatar sa yayi tsarki, ya fito daga cikin banɗakin nan ya zo yayi alwala, ya saka tufafi a jikinsa ya tafi masallaci ya sallah shikenan, lokacin sallar magruba ya fita. Ma'ana yuqaddaru bi fi'liha ba'da tahsilu shurutiha, in dai hal bayan lokaci ne ya shiga mutum zai yi waɗannan wato shurutun nata, wannan zai aikata su yayi alwala, ya je shi ya tsarki ya yi alwala, ya zo ya saka tufafi a jikinsa ya fuskanci alƙibla, idan ya raka uku shi kenan lokacin sallar magruba ya fita. Na'am.
Wa lil 'isha'i min ghaibubati ash-shafaq al-ahmar ila thuluthi al-layl al-awwal.
Wa lil 'isha'i, to lokaci wanda yake muhtari na sallar isha'i shi kuma yana farawa ne min ghaibubati ash-shafaq al-ahmar, wato tun daga facewar wannan shafa'i wanda yake ja ila thuluthil laylil awwal, har ya zuwa kashi ɗayan ukun dare na farko, a kasa dare gida uku to kashi ɗaya na farko to har ya zuwa ƙarshen shi, inda a ce dare yana da kai awa goma, awa goma ne dare, to ya zamanto awa uku da minti 33 ta farko, wadanda hali ya zuwa ƙarshen wannan awa uku da minti 33 lokaci ne wanda yake muhtari na sallar isha'i, shine ila thuluthil laylil awwal, har ya zuwa ƙarshen kashi ɗayan ukun dare na farko. To amma akwai waɗansu ruwayoyi wanda suke tabbatar da cewa lokaci na sallar isha'i muhtari yana mekewa ne har ya zuwa tsakiyar dare. Idan aka raba dare gida biyu in awa goma gare mu, to awa biyar ta farko gabaki ɗayanta tun daga lokacin da isha'i ta shiga har ya zuwa ƙarshen awa biyar ɗin nan duka lokaci ne wanda yake muhtari na sallar isha'i. Wanda kuma insha Allahu ta'ala za mu karanta cikin bulughul maram kamar yadda dama a jiya mun karanta hadisin da yake bayani akan cewa shaqarul layl wato shine lokaci na muhtari na sallar isha'i. Na'am.
Walisubhi min ulwi'il fajr as-sadiqi lil-isfadil a'la.
Walisubhi to lokaci wanda yake muhtari na sallar as-subahi kwa yana shiga ne min ulwi'il fajr as-sadiqi tun daga ketowar al-fajr wanda yake na gaskiya. Wato akwai al-fajr wanda yake na ƙarya, akwai kuma al-fajr wanda yake na gaskiya. To al-fajr as-sadiq shine al-muntashiru bi-dhiya'i wanda yake yada haske a duniya gabaki daya tun daga ketowar shi lil-isfaril a'la hal ya zuwa hasken gari wanda yake mabayyani. Har ya zuwa hasken gari wanda yake mabayyani shine lokacin da mutum zai iya bambancewa abokin zaman shi ya gane wane ne, ya gane kalan tufafin da yake jikinsa, ya gane wancan namiji ne, ya gane waccar mace ce. Shine al-isfarul a'la, hasken gari wanda yake mabayyani. Na'am.
Wal daruriyyu li subhi min al-isfaril a'la ila dhulu'i ash-shamsi.
To shikenan, to wannan yayi bayani akan abin da ya shafi kenan lokaci wanda yake muhtari na kowace sallah daga cikin waɗannan sallolin guda biyar. To kuma zai yi bayani akan lokacin na biyu wanda shine lokacin daruri wanda ba a so bawa ya jinkirta sallah, sannan sai ya shiga wannan lokacin sannan ya yi ta, sai dai illa rura ce ta jefa shi ya yi ta a cikin wannan lokacin. Ya ce wa daruriyyu lis-subhi, wato lokaci wanda yake laruri, lokacin da yake na laruri ne na bayan da sallar asubahi yana farawa ne min al-isfari al-a'la tun daga hasken gari wanda yake mabayyani ila ulu'i shamsi hal ya zuwa hudawar rana tun daga lokacin da gari ya bataye. Idan ka tsinkaye mutum zaka ce wancan wane ne, ko ka ce wancan wacce ce, waccar wancan ce, ko ka ce kalan tufafi kaza ne a jikinsa, to hal ya zuwa lokacin da rana za ta fito. Wannan lokaci ne wanda yake daruri na sallar asubahi. Idan mutum ya tashi ya yi sallar asubahin shi a wannan lokacin, to ya yi sallah a cikin lokaci, amma lokacin ba na muhtari ba, lokaci wanda yake na daruri. Kenan niyyar ada'i zai yi a cikin zuciyar shi, ba wai niyyar kawbawaki ba zai, saboda har yanzu ba a fita daga cikin lokacin ta wanda yake ake bayar da ita ba a cikin sa. Na'am.
Walidhuhri min awwali waqti al-'asr al-mukhtari ila ghurubi qurbi ash-shamsi.
Walidhuhri, to shi kuma daruri na sallar az-zuhr, lokaci wanda yake na laruri na sallar az-zuhr wanda ba a so a jinkirta ta sai ta kai wannan lokacin za a bayar da ita, shine yana farawa ne min awwali waqti al-'asr, tun daga farkon lokacin la'asar, lokacin da ya zamanto inuwar mutum ta kai daidai da shi a tsawon sa, to lokacin ne karshen lokaci muhtari na sallar az-zuhr, shine kuma farkon lokaci na la'asar. To tun daga wannan lokacin muhtari na la'asar ila ghurubi qursi ash-shamsi, wato ila qurbi ghurubi qursi ash-shamsi, ya zuwa daf da fadawar kuskuren rana, wannan shine lokaci ya daruri na sallar az-zuhr. Inda a ce mutum zai kwanta ya yi barci, ko kuma ya zauna yana shangalalin shi yana tsaye ya ji a yi sallar az-zuhr bai tashi ya yi ba sai wajen karfe 4 zai tashi ya yi, to ya yi sallar az-zuhr a cikin lokacin ta, amma lokaci ba wanda yake muhtari ba, lokaci wanda yake laruri. Na'am.
Walil 'asri min al-istighari ila waqti al-ghurubi.
Walil 'asri, to shi kuma laruri na sallar la'asar yana shiga ne min al-isfirari tun daga lokacin da rana ta fara fatsafati, ta fara yin yala-yala, ta fara canza kala, ila waqtil ghurubi hal ya zuwa lokacin da rana za ta fara. Wato a can ila ghurubi qursi ash-shamsi, ana kaddara qurbi ila qurbi ghurubi qursi ash-shamsi, ya zuwa daf da fadawar fuskon rana saboda inda za a yi sallar az-zuhur a ce mutum ya yi sallar az-zuhur raka'a hudu bayan ya gama ta kafin ya yi al'asr ya samu raka'a daya tar kafin rana ta fada to wannan kaga ya gama az-zuhur amma kuma rana ba ta fada ba daf ta fadawar rana to yayi ta wannan shi ma lokaci ne wanda yake laruri na sallar az-zuhur to amma ita kuma al'asr lokacin ta laruri tun daga lokacin da rana ta fara yin masara masara ta fara yin yalo yalo har zuwa ranar ta fada wannan lokaci ne wanda yake laruri na sallar al'asr na'am
walil maghribi min al-faragh minha ila dhulwi al-fajr
walil maghribi to lokaci na laruri na sallar maghriba inda ba a so mutun ya jinki daga sallar maghriba sai a wannan lokacin zai yi ta min al-faragh minha yana shiga ne yana farawa ne tun daga lokacin da mutum ya gama sallar magruba din bayan an gama sallar magruba to lokacin ta ya dan fara ja lokacin ta iftari ya fara ja ila qulu'il fajr ya hal ya zuwa daf da ketsowar al-fajr ma'ana ila qurbi qulu'il fajr hal ya zuwa daf da ketsowar al-fajr na'am
walil'isha'i min akhiri thuluthil layl al-awwali ila dhulwi al-fajr
walil'isha'i to lokaci wanda yake laruri na sallar isha'i shi kuma yana farawa ne min akhiri thuluthil layl al-awwal tun daga karshen kashi dayan ukun dare na farko ila dhulwi al-fajr hal yazwa ke to wala al-fajr wato inda zai zamanto mutum a kashi ɗayan ukun dare na farko bai samu madama ya yi sallar isha'i ya yi sallar isha'i sai wajen ƙarfe 10 kaddara a ce rana tana fadawa ƙarfe 6 shi kuma daren gabaki da yana da awa 10 ne sai zama to sai bayan awa 4 ta yi sannan kuma ya yi sallar isha'i to wannan ya yi ta a cikin lokacinta amma lokaci wanda yake na laruri ba lokaci wanda yake na muftari ba shine ila qulu'il fajr hal yazwa ketsowar al-fajr ana wa waqtuha afdaruri yamtaddu ila qulu'il fajr aw ila an yadlu al-fajr hal yazwa al-fajr yaketsu na'am
tanbihun man akhkhara as-salata ila al-waqti ad-daruri min ghairi udhrin athima
tanbihun fadakarwa malan yace man akhkhara as-salata dukkan wanda ya jinkirta sallah ta farilla bai yi ta ba idan lokacin daruri ya hal ya zuwa lokaci na laruri ya shiga bai samu ya yi ta ba sai a cikin wannan laruri din ya yi ta min ghairi udhrin ba tare da wani udhri wanda yake karɓaɓɓe ba a shari'a a tuna to wannan mutumin ya aikata laifi saboda ya yi sakaci da ibada a lokacin da ya kamata ya bayar da ita koda a lokacin da zai yi sallar az-zuhur din nan bayan lokacin al-asr ya shiga din zai yi niyya a zuciyar shi zai yi niyyar ada'i to amma abin da yayi sakaci a ciki har lokacin da muftari ya fita na'am
wal udhru al-haydhu wan nifasu wal kufru was-sibab wal junun wal ghima'u wan nawmu wan nisyan
malam yace wal udhru to udhri wanda yake amshashshe a shari'a ta musulunci wanda yake dokewa mutum laifi sune wannan wanda malam ya zana na farko akwai al-haydh jini na al'ada jini na al'ada idan ya zamanto mace tana cikin jini na al'ada jini bai doke mata ba sai wajen karfe 6 ta yamma jini ya doke mata rana kuma tana fadawa wajen 6:40 ta tafi ta yi wanka ta saka tufafi a jikinta ya zamanto wajen 6:20 ta gama komai da komai yanzu kaga sallar az-zuhur da al-asr duka ta haukanta to wannan tana da udhri karɓaɓɓe a shari'a wanda dalilin da ya sa ba ta yi az-zuhur ba a lokacinta wanda yake muftari saboda a wannan lokacin tana cikin jini na al'ada ne dalilin da ya sa ba ta yi al-asr ba a lokacinta muftari saboda a lokacin nan jini bai doke mata ba to amma yanzu jini ya doke mata uzurinta maqabuli ne a shari'ance sai kuma an-nifas jini na biki haka nan idan mace tana cikin jini na biki sai daf da ketsowar al-fajr jini na biki ya doke mata bayan ta tafi ta yi wanka gurgudan yanda za a samu raka'o'i guda 5 kafin al-fajr ya keto to da sallar maghriba da isha'i ta wajaba akan ta. Yanzu wannan ba za a ce ba ta yi sakaci a kansu, Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta mata laifi. Saboda lokacinsu mukhtari tana cikin jini na bigi, jini na bigi bai ɗauke mata ba. Don haka udurinta wannan uduri ne wanda yake karɓaɓɓe, rashul lil haraj anha, mai ɗauke mata wannan laifin da za a rubuta mata ne, babu laifi a kanta. Sai kuma na uku, malam wanda ya kawo ya ce wal kufru, da kuma kafirci. Idan ya zamanto mutum lokacin da aka yi az-zuhur wajen karfe 2 ko wajen karfe 1 da rabi ko wajen karfe 1, da lokacin da aka yi al'asr ko karfe 3 da rabi, karfe 3 da 40, karfe 4 da sauransu, duka a wannan lokacin yana cikin arnawa. Bayan al'asr ne ana faɗakarwa ta ratsa shi addini na musulunci, ya ratsa jikinsa ya zamanto 100% ya gamsu da addini na musulunci, shi ne addinin da idan aka haɗu da Allah ba za a taɓe ba da shi. Shiga na ya zo shi ya shiga musulunci. Idan baligi ne ya tafi ya yi wanka, bayan ya yi wanka idan ya zo shi kafin rana ta fara gurgure inda za a samu raka'a 5 ko sama da raka'a 5, to da az-zuhr da al'asr duka sun kama shi. Yanzu idan ya tashi zai yi su, idan ya yi su a wannan lokaci na daruri babu laifi a kan shi. Saboda lokacin da az-zuhr din aka yi ta a lokacin, shi baya ma cikin musulmai. Laisa mukhaqaban biha, kuma yanda wannan kuma sabani ne tsakankanin malamin usul ahlul kufaru, mukhaqabuna bi furu'i shari'ati am ghayru mukhaqabina bi furu'i shari'ati. Nan suna ganin mukhaqabuna, wadansu kuma suna ganin ghayru mukhaqabina. To kafirci shi ma uduri ne wanda yake ɗaukewa mutum laifi. Saboda shi da ma kafirci, idan mutum ya shiga musulunci, duk wata tafargaza da lalata da shirme da ya aikata a lokacin jahiliya, a lokacin kafin ya shiga musulunci, duka musulunci ya rubuta mishi. Al-islamu ya hadimu ma kana qablahu, kamar yadda hadithin Abdurrahman ibn Shimasa wanda yana cikin sa ya musulmi ne. Wasiba da kuma kuruciya, yarinta. Idan ya zamanto mutum yana cikin yarintar shi, yana cikin kuruciyar shi lokacin az-zuhur yayi, yana dan bana 7 bai balaga ba, shikenan sai wajen karfe 6 kawai sai ya ga ɗaya daga cikin alamomi na balaga sun bayyana tattare da shi. To yanzu shi ma wannan kudurinsa karɓaɓɓe ne. A wannan lokaci idan ya yi wanka, in janaba ce ya gani, in ɗaya daga cikin alamomi ne na balaga wanda ba sa wajibta wanka a kan shi, idan ya yi alwala sai ya je ya sake sallar az-zuhur, sake sallar al'asr, saboda yanzu sun kama shi kamawa wanda take ta wajibi, ko da ya yi su a wancan lokacin ya yi su ne a matsayin mustahabbai ne a kan shi. Yawwa, mun gane da kyau. Wal junun, da kuma taɓin aljani. Idan ya zamanto mutum yana da kai falfadiya, aljani ya mangare shi tun dab da fadawar rana, sai ya zamanto bai dawo cikin hayyacinsa ba sai wajen karfe 3:30 na dare ko karfe 3 na dare. To zai, idan ya dawo cikin hayyacinsa, zai tashi ya sallar magruba da isha'i, duba da cewa magruba da isha'i yanzu wannan lokaci ne na daruri nasu. To amma shi a haƙƙinsa wannan shi ne lokacinsa. Ba shi da wani laifi a kan wannan jinkirtawa da ya, saboda a lokacin da ya kamata ya yi sun baya cikin hayyacin shi, don haka sai ya yi su a lokacin da ya dawo cikin hayyacin nasa. Wal ijma'u, da kuma suma. Inda ya zamanto mutum ya suma, wani ya mangare shi mai moto ko mai babur ko mai keke ko mai mota, ya mangare shi ya fada a sume, ko wani ya mangare shi da hannu yana faduwa kawai, sai suma ya yi, bai dawo cikin hayyacinsa ba sai bayan lokaci mukhtari ya tafi, an shiga cikin lokaci na laruri na sallah. To idan ya tashi zai yi wannan sallah ne a wannan lokacin, kuma babu laifi a kansa. Wannan haka nan kuma da barci. Inda ya zamanto mutum barci ya kwashe shi, bai samu wanda ya tashe shi ba, yana cikin barci ya tafi ya tafi, sai bayan lokaci mukhtari ya tafi na wannan sallar, sannan ya tashi. Irin ya zo shi daga gona wajen 12 ta rana, ya ce bari ya yi kiskirin kafin lokacin az-zuhur, da ya kwanta sai wajen karfe 5 ya tashi. Yanzu ba za a ce ba ya aikata laifi, saboda barci ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi bayani ya ce man nama an sala an salatin aw nasiyaha fa kafaratuha an yusalliha idza dhakara la kafarata laha illa dhalik thumma qara'a aqimis salata lidhikri kamar yadda yake cikin wato sahihu muslim hadithin abu katada da kuma yadda yake cikin sahihaini hadithin anas bin malik Allah ta'ala ya kare yadda da su wal nisyan da kuma mantawa inda ya zama to mutun ya manta shikenan aka yi salal azhur shi tunanin shi yayi salal azhur can sai wajen karfe 6 ma ya tuna sai shi bai ma yi azhur da la'asar ba to an nisyan duk abinda mutun zai aikata akan mantuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mai shi rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na hadithin abu huraira wanda yana cikin sahihu muslim Allah subhanahu wa ta'ala ya karfa alatu wal khata'u wal ikrahu wal nisyan astatahu ma'budun arrahman wannan shine karshen wannan fasali wanda yake mana bayani dangane da abin da ya shafi salloli waɗanda suke ababan farbantawa guda biyar abinda muke daidai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muke kuskure ko tuntuban harshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bihadhal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.